Levelsbeats.com.
Goza presido. Se, se, se. DJ Abdullah kan kida
duniya na ban tsoro
samu kudin ka kawai ka kashe kar ga bari su kashe maka sanda kake nema ba me taya maka ruwa na dukan ka su ko suna daka in baka ci ba su ci maka kai da kudin ka kana haka abu ma sai an saya maka in ka samu kawai ka kashe ka kashe ka kashe ka kashe ka kashe
kutuma bura uba yau akwai bura uba ban balaga ba amma sai jaraba an abincin akwai dadi sai na daba kutuma bura uba yau akwai bura uba ban balaga ba amma sai jaraba an abincin akwai dadi sai na daba Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro.
As we dey turn up for the party, each and every day we dey get paid. Money na the skin care dey try maintain. Me dey no go just see my coody shika. Hustle from Monday to Sunday shika. Real life shit almost zero. For God no check on me if you no get check for me. Ina so inji da dira you and a rika koya muye dezenyi. Afani ta kudina. Ano no say Aisha na go diga. I tell her to meet me for we say. But she want it again in your mirror.
Yo akwai bura uba ban balaga ba amma sai jaraba an abincin akwai dadi sai na daba wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro.
If they keep one I gather two, they don't make a hammer two, they take one me as hammer two, Jade and Salama too. They won't be lost, they won't kill us. Back then, give us show them, give us peanuts. Love is blind, you still won't see love. You buy best, you still won't heal us.
See us as we pull over with this catapultoser. I tell her to come closer because her money, they come poser.
Wow, when you shake it to Nagan Kenny, catch a cool magneto Saran Kenny. One of us woof woof, you want to walk and switch a magneto on a basso Karan Kenny. Fresh
out, Kutuma, Bura Uba, Yo Akwe, Bura Uba, Bambalaga Ba Amma, Se Jaraba, Nga Binchin Akwe, Dadi Se Nata Ba. Kutuma, Bura Uba, Yo Akwe, Bura Uba, Bambalaga Ba Amma, Se Jaraba, Nga Binchin Akwe, Dadi Se Nata Ba. Wayo Allah, wayo Allah na, wayo Allah, wayo Allah na, wayo Allah, wayo Allah na. Duniya na ban tsoro wayo Allah wayo Allah na 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 duniya na ban tsoro
goza presido se se se
Abdul Wonder Beat
DJ Abdullah kan kida
levelsbeats.com.